sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da Aisha Mu'adda da sauran abokan aiki muka sake da shirinmu na hantsi. A yau rana Alhamis 12 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa Amurka wani daga cikin waɗanda aka kashe a raren Isra'ila har ma cikin waɗanda aka garkuwa da su. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin jaridin kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a farashin kashi na farko na labaran duniya ta kunna.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniyar. A jiya Laraba Isra'ila ta kafa gwamnatin gaggawa don haɗin kan kasar da zimmar yakar mayakan Hamas sannan kuma ta girke wasu dakaru 300 wanda yake nuna alamar shirin mamayar Filistino. Da yake jawabi a fadar White House, shugaba Biden ya jaddada goyon bayan Washington ga Isra'ila sannan ya tabbatarwa wani rukunin shugabannin Yahudawa cewa gwamnatinsa tana ci gaba da nazarin garkuwa da Isra'ilawa da aka yi. Rahotannin na nuna cewa ta yiwu akwai Amurkawa a cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su, lamarin da ya danganta Washington da rikicin. Biden ya ki bada bayani kan takamaiman matakan da Amurka take ɗauka don ceto waɗanda ake garkuwa da su, inda ya ce, "Idan na faɗa muku matakin da muke ɗauka, ba zan samu damar tabbatar da dawowarsu gida ba." Ya kuma shaida cewa Amurka za ta tura makamai, makaman kariyar har-hare da kuma jiragen yaƙi zuwa yankin tare da mahimman kayayyakin yaƙi na ruwa. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo mai tabbatar da kariyar fararen hula tare da tallafawa ayyukan samar da zaman lafiya da ake kira MONUSCO a jiya Laraba ta ba da sanarwar ɗaukar ƙwararren matakai akan wasu ma'aikatan zaman lafiya da ake zargi da yin ba daidai ba. Wata takaddar da ta fito daga MONUSCO da ba a fito da ita fili ba, wanda aka nuna wa kamfanin dillancin labarai na AFP, ta ce a Beni da ke gabashin Jamhuriyar Congo ne jami'an zaman lafiyar su 8 da aka kama su a ranar 1 ga watan Oktoba bana suke aiki, sannan kuma an dakatar da 1 daga cikin su mako 1 bayan nan bisa alakarsa da zargin cin zarafi ta hanyar aikata badala da kuma zalunci. Dukkanin waɗanda ake zargin su suna ƙarƙashin tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniyar daga ƙasar Afirka ta Kudu ne. Kana yayu suna da hannu a abin da rahoton na cikin gida ya ayyana da karya dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ofishin da ke kula da al'amuran ayyukan ƙungiyar na cikin gida ya gudanar da bincike. Kana ya ɗau matakan kariya bisa tsarin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar na dokar rashin sassauci kan aikata laifuka a cewar MONUSCO a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun baiwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya sa'o'i 72 ya fice daga ƙasar saboda zargin cewa an maida Nijar saniyar ware a babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York. Jami'an sojin na Nijar sun dakatar da amfani da dokokin ƙasar sannan suka rushe duk hukumomin gwamnatin ƙasar bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum tare da ayyana Janar Abdulrahman Chani a matsayin sabon shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yammacin Afirka. A wata sanarwa ɗauke da kwanan wata 10 ga watan Oktoba, ministan ma'aikatar harkokin wajen Nijar ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin bakin Faransa da yin amfani da wasu dabaru wajen hana Nijar halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar mai mahimmanci na watan jiya da sauran tarukan Majalisar Ɗinkin Duniyar da aka yi a Vienna da Riyadh. A sakamakon haka ne gwamnatin ta baiwa jakadan Majalisar Ɗinkin Duniyar a Nijar Louis Aubin umarnin ficewa daga ƙasar a cewar sanarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana rashin jin daɗin shi da wannan lamari a cewar mai magana da yawun shi Stephen Dujarric, wanda ya nanata manufar Majalisar Ɗinkin Duniyar na ci gaba da kasancewa a ƙasar domin ceto 'yan ƙasar. To ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan Adadin waɗanda suka mutu a rikicin Isra'ila da Hamas na ci gaba da karuwa zuwa sama da 2,300 daga bangarori biyu, yayin da bambai suka tashi a Gaza da kuma gawawwakin Isra'ilawa da suka mutu a gidajensu. Sai dai kamar yadda wakilin murya Amurka Ian Bolt ya rawaito, ga dukkan alamu fadan yana ƙara ta'azzara.
Right now, the Iron Dome here in southern Israel is hitting some missiles that were shot from Gaza.
Yanzu haka a kudancin Isra'ila makaman kariya na Iron Dome na kan tarwatsa wasu daga cikin makamai masu linzami da ake cillowa daga zirin Gaza. Muna ma iya jin karar, kara ce mai yawan gaske, kuma muna iya ganin makamin na ratsa sararin sama na Ashkelon a yanzu. Kuma garin babu kowa.
Today, two rockets hit this city as the death toll on both sides.
A yau, rokoki biyu sun afkawa wannan birnin, yayin da adadin waɗanda suka mutu daga ɓangarorin biyu na wannan rikici ke ƙaruwa.
About 7 kilometers from Gaza, ambulances stand by as bombs crash in and out.
Daga kimanin kilomita 7 daga Gaza, motocin ɗaukan marasa lafiya na tsaye, yayin da kuma ake ta cillo bama-bamai zuwa cikin yankin. Yayin da ake cillo wasu kuma daga yankin zuwa waje, muna kuma iya jin ƙarar harbe-harbe, kuma sojojin Isra'ila na cikin shirin kota kwana. Wasu sun ce Hamas na ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa.
Bombs pound the Gaza Strip day and night where 2 million civilians live. They have no way out.
Ana ta kai hare-hare da bama-bamai dare da rana a zirin Gaza, inda fararen hula miliyan 2 ke zaune ba su da hanyar fita. Kuma mutanen da muka zanta da su a yau a cikin Gaza sun ce kayan agajin jin kai ba su shiga yankin.
In the West Bank, Palestinian men from Gaza say they can also not go home because the war began while they were.
A yammacin gabar kogin Jordan, Palestinawa maza daga Gaza sun ce su ma ba za su iya komawa gida ba, saboda an fara yakin ne a lokacin da suke aiki a wajen zirin Gaza.
Some say when Hamas attacked Israel on Saturday, they knew.
Wasu sun ce lokacin da Hamas ta kai wa Isra'ila harin a ranar Asabar, sun san cewa zai zama bala'i ga iyalansu.
Now, in less than a week, more than 2,300 people are dead. Thousands more are injured.
Yanzu cikin ƙasa da mako guda, sama da mutane 2,300 suka mutu, wasu dubbai kuma suka jikkata, an yi garkuwa da ɗaruruwan mutane ko kuma sun ɓace, sannan yakin na ci gaba da ruruwa.
A gai da Muhammad Baballe da fassarar wannan rahoto, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tare da kashi na biyu na labaran duniya.
Ana sa ran cewa sarkin Burtaniya Charles III zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa. Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Burtaniya, a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. A yayin ziyarar ta kwanaki hudu da aka shirya daga ranar 31 ga watan Oktoba zuwa 3 ga watan Nuwamban bana, Charles da Ruto za su ziyarci gandun dajin Nairobi National Park, sannan kuma za su halarci wani biki na ƙasa. Ana sa ran mutanen biyu za su tattauna akan matsalolin sauyin yanayi, muhimmancin raya gandun daji da kuma batun aiki tare kan tsaron ƙasa, abinda mataimakin sakataren sarkin na musamman Chris Fitzgerald ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. Charles zai kuma amsa cewa tarihin hulɗar ƙasashen biyu ya kasance da matsala tun shekaru 10 da suka gabata, bayan da Burtaniya ta biya diya akan irin rashin imani da ya faru a rikicin Mau-Mau a shekarun 1950, rikicin da hukumomin Burtaniya ta kashe dubban 'yan Kenya a ciki. A ƙarshe, a jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa, mukamin da a baya Kevin McCarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike. Zaɓin da aka yi ya biyo bayan kada ƙuri'ar da 'yan Republicans a majalisar suka yi cikin sirri, daga bisani kuma suka zaɓi Scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'a a majalisar Jim Jordan. Ya zama wajibi Scalise ya samu amincewar duk 'yan majalisar, inda 'yan Republicans suke da rinjaye da 'yan rata na ƙuri'u 221 da 212, ma'ana akwai bukatar su marawa mutum guda har idan za su samu yawan ƙuri'un da zai ba su rinjaye da za su iya zaɓen kakakin majalisar. ba a dai tabbatar da ko magoya bayan Jordan za su mara wa Scarlett baya ba, duk da cewa dukkanin su biyu sun ayyana cewa za su mara wa wanda jam'iyyar ta zaba gabanin kada ƙuri'ar.
Labaran duniya kenan, aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Adadin Amurkawan da aka kashe tun lokacin da Hamas ta kai wa Isra'ila hari ya kai 22, yayin da wasu Amurkawa 12 kuma ba a san inda suke ba a halin yanzu. Isra'ila ta ce 'yan bindiga Hamas sun kashe fiye da 'yan ƙasarta 1,200 a wurare 20. Ga abokin aikin Muhammad Harizu Baballe da fassarar rahoton babban wakilin muryar Amurka a Washington.
Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby ya ce adadin Amurkawa da suka mutu a Isra'ila tun bayan har-haren da ƙungiyar Hamas ta kai na iya ƙaruwa. Da yake magana da manema labarai a jiya Laraba, Kirby ya ce ba a san ko Amurkawa nawa ne daga cikin mutane yake imanin 150 da aka ɗauke daga Isra'ila da ƙungiyar 'yan bindigar take rike da su a zirin Gaza ba. Yana shirin tattaunawa da Isra'ila da sauran ƙawaye da abokanan hulɗa a yankin game da yadda za a kuɓutar da waɗanda aka yi garkuwa da su, a cewar Kirby.
There are some countries like Qatar that have open lines of communication with Hamas. So of course we're casting the net wide, as you would expect we would. We want to get these all the hostages back with their families.
Akwai wasu kasashe kamar Qatar da suka bude hanyoyin tuntuɓa da Hamas, don haka ba shakka mun bude kofofinmu kamar yadda kuke sa ran mu yi. Tabbas muna son dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ga iyalansu, musamman Amurkawa da aka yi garkuwa da su. Babu wata shakka game da hakan. Kakakin na kwamitin NSC ya kuma ce Amurka na tattauna sosai da Isra'ila da Masar kan batun ƙetarawar fararen hula daga Gaza waɗanda suka fuskanci hare-hare da Isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren Hamas.
A gaida Hafiz Baballe, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifin.
kuke zaune mai rayu ne
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma a makon da ya gabata shirin ya tabo halin da daliban makarantun boko na kasassu ke ciki a jamhuriyar Niger a wannan lokaci na farkon shekarar karatu karancin kayan aiki da suka hada da littattafai da sauransu na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna barazana wa dorewar harkokin ilimin yara masu tawaya a makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman dake birnin Yamai muhimmancin ilimin zamani a rayuwar yaran dake da tawaya kamar yadda abin yake a rayuwar kowane mahaluki abu ne da wani jigo a makarantar makafi Malam Musa Nasir ya ja hankulan iyaye akan su ya kuma bayyana damuwa kan yadda takunkumin da kasashen yammacin Afirka suka kakabawa Niger ya ritsa da kayayyakin karatun na kasassu a bana
bara ma mun tattauna da gwamnati a ko kayan da aje to suna yana din bana an samu an ka raba ne a ko su da an ci an kai komanda ba su shiga bar hannun shi gwamnati na biyu kuma in ka doki na ma san can kamar abinci misali shinkafa da ko ina dai an san da akwai dawai samun gare ta anan to da yawa muna samun taimako wajen gwamnati kamar minista namu na population mai kula da persona handicapé da kuma minista namu na education da kuma da yawa kamar masu ka taimako anan suna ba mu taimako na abinci su shinkafa su masara da su mai to kaga abana wanda ba a samu shi anan Niger to balle ma su ce su so don su zo su kawo mana taimako to shine muka ci ga matsala har yanzu muna cewa ya shahe mu sosai wanga takunkumi da an ka sama Niger ne muna fata za a samu asassanta saboda adibi ma ku kanmu duka yaran mu dai suka da yar duna Niger saboda ga abban mu baya mu rishi samu umfani wannan education na yara tunda in ba su zo makaranta ba kuma wasu ƴan baraza su yawa sosai a cikin Niger don ku shine muka wanga kira Allah sa a samu asassanta saboda mu ma mu samu umfanin wannan education saboda yaran mu su ma su ci gaba
wani irin kira ne ko kuma jan hankali zaka yi zuwa ga iyayen yara da kuma a ɗaya gefe gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda a baya suka saba ɗaukar ɗawainiyar kayayyaki da dukkan abubuwan da ake buƙata
lalle yanzu duniya ta ci gaba gasu mai da ɗiyansu kama abin da ya kamata a ɓoye a cikin ɗaki ya kamata yanzu abin education kinga na yara a ko'ina ana yin shi tuke yin ka ɗoka da ya zama ɓangaren inda adda makaranta na koyon malamai wanda aka ce ma ecole normal sai duka malamai ana koya musu yanzu braille sai na rubutu ga na makafi to shi yasa nika roƙon uwaye duk inda yaron su yake hiddo su ba shi wannan amfani saboda ta shi makaranta da ya ci amfaninta uwaye ga su bar ɗiyansu a gida su hana musu zuwa makaranta yanzu an buɗe ta ko'ina yaro yana iya zuwa ya karatu su kuma wajen ɓangaren masu taimaka muna muna kira su dibi makarantar da tamu a bana na taimako duk wanda ya taimaka ya taimaka ma dan gobe na yara na yanka ɗoka da yawan su ɗiyan talakawa na annan ba su da abin da za su iya taimaka ma makaranta da shi ma gwamnati abin da ya saba badawa misali minista tamu ta population ya kamata su samu su taimaka muna don mu ci gaba da karatu, tunda abincin da gare mu baya isan mu na nan mu ɗauki yara a makaranta ko nan da zuwa wata guda abinci ya ƙare. Kuma muna kai godiyanmu sosai da gwamnati, tunda ya samu daidai da duka yaran Niger, ba a miro yaran mu baya ba. Da kuma muna kai godiyanmu da su duka partner tunda sun ka saba taimaka muna. Na tabbatar da ko yanzu sun ka ji wannan kira za su yi gudu su kawo mana taimako don mu ci gaba da karanta suwai yara. Uwaye su kuma ga su gaji duk abin da ka iya yi ka samu kai ma yaranka, tunda shi ɗaya na zai iya kare yaran nan naka da bara.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Malam Musa Nasir na makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai, Jamhuriyar Nijar, ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
A gai da Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan kasar Ghana.
Da Ghana headlines da mu so masharhin jaridun nau, kuma babban labarin ta shi ne ku bari mu fuskanci John Mahama a zaben shekara ta 2024. Ba mu miye ne ke roƙon wakilai, jaridar ta ce a kokarin da yake na samun matsayin dan takarar shugaban kasa na New Patriotic Party, mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia na kira yana mai roƙon wakilai da su ba shi daman ya fuskanci John Dramani Mahama dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress, da yake magana ga wakilai 1,300 a mazabar Sinyani ta Gabas. Dr. Bawumia ya bayyana cewa ya fassan Muhammad sosai, kuma dai fuskance shi da irin nasarori da jam'iyyar NPP ta samu, da kuma mafarkin da ke gaban jam'iyyar da hakan din zai kashe shi a babban zaben shekara ta 2024. Sai kuma jarida da Herald wadda ta ruwaito wannan labarin shirin sauke babban inspector ɗan sanda a tacciya baya tafiyar da adalci, yana ci gaba da yin sharhi na nuna bambanci. Lawyer Dan Fare ne ya faɗi haka, kuma jaridar da Herald ta ruwaito labarin. Jaridar ta ce lawyer babban inspector ɗan sanda Dr. George Akufo Dan Fare ya nuna samu latacciya chairman committee binciken, wato badakala da ke akwai da nuna ɗabi'a wadda bai dace ba a bincike da ake game da abin da Kwame Jan ya ce ne chairman da ya kamata ya zamanto ba shi da bangaren da yake goyon baya domin tabbatar da gaskiya da adalci ya rinka nuna son kai, da yake magana a cikin wata hira da Joy News a ranar Litini 9 ga watan Oktoba. Lauyan wadda aka san shi da faɗin abin da kiransa ya tuna cewa Mr. Atachia na da agendansa da yake bi a cikin wannan lamari. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito, Attorney General ta wanki gwamnati, jami'an MPP da ake zargi da hakan ma'adinai ta barauniyar hanya. Wannan zargi Professor Fimpom Buatin ya yi shi. Jaridar ta ce ofishin Attorney General da kuma ma'aikatar shari'a ta wanki jami'an gwamnati da ake zargi da gudanar da harkokin hakan ma'adinai ta barauniyar hanya, da Professor Kwabena Frimpom Buatin ɗan ministan yanayi, kimiyya da fasaha, kuma tsohon chairman committee ministoci da ke yaƙi da haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya ya yi wa cikin wani kundi mai shafi 36 da aka yi wa take rahoto akan aikin IMCIM ya zuwa yanzu hanya zuwa gaba. Professor Frimpom Buatin na zargin wasu jami'an gwamnati da waɗansu mutane ɗaiɗaiku da hannu a cikin yankin haƙan ma'adinan tabarauniyar hanya da ake cewa Galamsi sun hada da Lord Kwame Charlesoni Teku Tegu Franka sai Dubbe Kwan da aka fi sani da Protozoa da Joseph Albert Kwame Charles Wusu Kwajo Wusu Afriye Captain Retired Monko Joko da Donadensua da wani mamban majalisar dokoki da ba a ambata sunan shi ba sai dai Attorney General ta shawarci sashin bincike na miyagun ayyuka da ma'aikatar 'yan sanda yana mai fadan cewar bincike na 'yan sanda ya bayyana da cewar babu shaida akan zargin da ake yi da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Allah da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takeici
to sarfilu a takeice a jiya Laraba Isra'ila ta kafa gwamnatin gaggawa don hadin kan kasar da zimmar yakar mayakan Hamas sannan kuma ta girke wasu dakaru 300 wanda yake nuna alamar shirin mamayar Filistino da yake jawabi a fadar White House shugaba Biden ya jaddada goyon bayan Washington ga Isra'ila sannan ya tabbatar wa wani rukunin shugabannin Yahudawa cewa gwamnatinsa tana ci gaba da nazarin garkuwa da Isra'ilawa da aka yi tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo mai tabbatar da kariyar fararen hula tare da tallafawa ayyukan samar da zaman lafiya da ake kira MONUSCO a jiya Laraba ta ba da sanarwar ɗaukar ƙwararren matakai akan wasu ma'aikatan zaman lafiya da ake zargi da yin ba daidai ba sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun baiwa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya sa'o'i 72 ya fice daga ƙasar saboda zargin cewa an maida Niger saniyar ware a babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya da aka yi wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York ana sa ran cewa sarkin Burtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Burtaniya a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. A jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa, mukamin da a baya Kevin McCarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike. Zaɓin da aka yi ya biyo bayan kaɗa ƙuri'ar da 'yan Republicans a majalisar suka yi cikin sirri. Daga bisani kuma suka zaɓi Scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'a a majalisar Jim Jordan.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kaimu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za a yi zafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi na gabatarwa sai Salama Abu wanda ya ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumbel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.